to shine ma'anar wannan baitin da yake cewa wal hukmu bi sihhati wad da'fi ala zahirihi lal qat'i sai yayi istisna'i sai to gaciya sai ce illa ma hawa kitabu muslimin aw al ju'fi sai abinda littafin muslim shine sahihu muslim littafin da muka fi sani da sahihu muslim sahihul musnad as-sahih al-musnad as-sahih na imam muslim ibn al-hajjaj ibn muslim al-qushayri an-naysaburi wanda aka fi shi shekarar hijira ta 204 shekarar da imam shafi'i ya rasu shekarar aka haifi muslim kuma an-naysabur ne kuma ya rasu shekarar hijira ta 261 babban dalibi ne ga imam al-bukhari yana cikin manyan daliban imam al-bukhari kuma aikin sa da yayi ma kwaikwayon bukhari yayi an kaddamar da shi ana saboda kawai larurar nazm wato larurar rubutun waki ba zai iya kawo ju'ufi din ba kafin muslim sai baitin ya kare saboda haka sai ya kawo muslim din sannan sai ya kawo bukhari amma ba wai dan yana gaba da bukhari ba bukhari yana gaba da shi a ilimi yana gaba da shi a shekaru littafin bukhari yana gaba da na muslim a inganci an gane ko au nan bi ma'ana wawu aw huna bi ma'ana wa kitabu muslim aw al-ju'fi ay wal-ju'fi shine muttafaqun alayhi hadisan da suke muttafaqun alayhi hadisan da bukhari da muslim suka ruwaito al-ju'fi nisba ce ta imam al-bukhari ana jingina kakanninsa zuwa ga yaman al-ju'fi wanda wani gwamna ne a bukhara wanda a hannunsa ne kakan imam al-bukhari ya musulunta kun sai imam bukhari sunan shi muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mugira to mugira din shine farko wanda ya musulunta a gidan kakannin bukhari shi mugira wato kaga baban abinan kakan babansa kenan babansa isma'il kakansa ibrahim kakan babansa al-mugira to shi al-mugira din a gurin yaman al-ju'fi shi kuma yaman al-ju'fi kamar gwamna ne a garin bukhara din to a gurin su kakansa ya musulunta asalin su mutanen farisa ne zaka ga kansa a bardizba sunan farisawa ne zaka da yayin musulunta a hannunsu sai ake jingina shi zuwa ga wannan gidan wannan shine ake kira nisbatul wala bil islam nisbatul wala ne amma bil islam shi al-ju'fi maulahum qarasan al-ju'fi maulahum Imam al-Bukhari an haife shi shekarar hijira ta 194 sannan ya bar duniya shekarar hijira ta 256 to littattafansu sune littattafan biyu da al'umma ta karba hannu biyu al'umma ta karbi littattafansu hannu biyu kusan babu wata mazhaba daga cikin mazhabobin musulunci da ba su yi na'am da littattafan nan guda biyu ba sai za ga a Hanafiya sun yi wa littafan aiki haka nan Shafi'iyya haka nan Malikiyya haka nan Hanbaliyya haka nan ƴan Zahiriyya kowace mazhaba ta musulunci in ka ga mazhaba da take sukan Bukhari da Muslim to rana da wannan daman ba ta musulmi bace an gane ko lallabowa dai suka yi suka raba kansu da musulunci amma dai musuluncin al'ummar musulunci sun karbi waɗannan littafai biyu karba hannu biyu sun musu hidimar da ba a taɓa yi ma wani littafi ba in ka ɗauki alƙur'ani irin wannan hidimar ƙur'ani ne kawai aka yi masa hidimar da aka yi wannan littafi guda biyu don haka al'umma duk ta karɓe su hannu biyu kuma ana aiki da abin da suka ƙunsa na hadisai to shi yasa sai ya togace ya ce abin nan da na faɗa na cewa ana iya samun wani bincike ya zo ya kawo wani sabon hukunci banda wannan littafin biyu an gane sai ya ce banda su don kada wani kawai shi ba ya shaƙi zace to tunda abin da ya koma an batta a buɗe ni ma ba za a ɗan jarraba kuma shi ke ne shiga kawo mutane hatsaniya sai ya ce illa ma hawa kitabu muslimin awil ju'fi to a littafin muslim da littafin bukhari akwai wasu ƴan ɗaiɗaikun hadisai da dacen malamai suka ɗan ja a kai su ma za su shiga cikin wannan hukuncin koko suna cikin hukuncin na farko wanda a iya samun canjin hukunci shine sai ya ce a su waɗannan da aka samu malamai sun yi magana a kansu su ba za su shiga cikin abinda al-maqtu'u bihi ba, amma za su shiga cikin waɗanda suke da zannul ghalib, shine yace siwa man taqadu, siwa man taqadu, banda banda wanda malamai suka yi intiqadin sa. Wato bayan Bukhari da Muslim sun yi littafan su, malamai manya da suka zo daga baya suka karanta littafan, akwai ƴan hadisai da wasu daga cikin malamai ƴan kadan suka ce wannan hadisan a sake duba su. Ɗan hadisai ne kadan, ba wai masu yawa ba, kamar Daraqutni a cikin littafin sa At-Tatabbu, kamar Abu Mas'ud Dimashqi, kamar Abu Ali Al-Jayyani, kamar Ibn Ammar Al-Shahid, waɗanda malamai ne da suka zo suka yi magana akan wasu ƴan ɗaiɗaikun hadisai. Ibn Taymiyya yana da magana anan, yace Ibn Al-Jawzi da yazo yi hukunci akan wasu hadisai a Bukhari da Muslim, sabanin hukuncin da malamai suka yi, yace dukkan hukuncin da Ibn Al-Jawzi yazo ya ja da Bukhari akan sa, Bukhari ya fi shi gaskiya. Amma dukkan wani hadisi da ya ja da Muslim, wanda suka ja da Muslim a kansa, so sun fi shi gaskiya. Wannan zai nuna maka imamar Bukhari da jalalat, duk waɗanda suka kara da shi ya kada su, amma Muslim sun fi ƙarfinsa. Shi yasa littafin Muslim an fi samun hadisan da aka yi ja a kan sama da wanda aka samu cikin Bukhari. Wanda aka samu a cikin Bukhari kuma Bukhari ya fi gaskiya. An gane ko? To wannan kuma duk hadisai ne ƴan kaɗan malamai sun yi bayanin. To amma matsalar da aka samu ko ake samu shine za ka samu wasu abin nan wasu wanda suke fitowa shi ba a san shi ba a harkar ilimin hadisi, ba a taɓa sanin ina je karanto ba, kawai kamar daga sama sai ka ji kawai ya fito ya ɗauka wani hadisi a cikin Sahih Bukhari da al'umma ba taɓa tantama a kansa ba, kawai sai ya masa kwasa karan mahaukaciya, da wani hadisin ƙarya ne bai yiwu ba. Iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar, Ibn Mas'ud ya rawaito a cikin sahihaini cewa wata ya tsage a lokacin Annabi yana Makka, bayan Quraisha sun nemi wannan ayar, sai ƙarya ne, ƙarya ne, ya za a yi? Ibn Mas'ud shi kadai zai gani, sauran da duk ba wanda ya gani sai shi, ko duk mutane bacci suke sai shi kadai ya gani? Inda a ce wannan ayar ta faru duk Quraisha da duk ba su musulunta ba, amma mun ya suka ki musulunta. Wannan ya nuna Ibn Mas'ud kawai ƙarya yi ba gaskiya, har kawai fa tare da cewa bai wani zurfin bincike ba. Na farko hadisin Shiqaqul Qamar ba Ibn Mas'ud ne suka kadai ruwaito shi ba, jamma min as-sahaba sun ruwaito hadisin, amma shi Ibn Mas'ud kawai ya gani, sai ya zata shi kadai ne, sai ya kare mushinsa akan sa. Na biyu kuma cewa Quraisha sun ki musulunta wani abu ne, Allah ya ce wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sayrun mustaqim, Allah ya bada ansa, haka suke, in yaraw kulli ayatin la yu'minu hatta yaraw al-'adhab al-alim, haka Allah ya ce ba kowace irin aya, kowace irin aya za su gani ba za su imani ba har sai sun ga azaba mai tsanani. So kuma ka zo ka ce wai me yasa ba yasa suka yi imani? To irin waɗannan suna nan su ma waɗanda kawai san zuciya ne da jahilci yasa za su yi suka ba tare da bincike ba. To shine yace fabnus salahi rajjaha qat'an bihi wa kam imamin janaha. Ibnus salah shine Taqiyuddin Abu Amr Uthman Ibn Abdurrahman Ash-Shahrzuri, wanda aka fi sani da Ibnus Salah, da ya rasu shekarar hijira 641. Rajjaha, wani alif din ta itlaq ce, ana kiranta ariful itlaq, dole aka rajjaha ne, amma saboda salon waka dole a sa a wannan alif din. فابن الصلاح رجها قطعا به ان هنا كما ما حول كتاباني ابن ده لتتفي ن بخاري ده مسلم suka kunsa. ابن الصلاح yace wannan tufidu al-ilma al-yaqini an-nazari al-maqtu'i bi sidqihi, ilimi ne na yaqini wanda bincike yasa aka kai gare shi kuma aka tabbata gaskiya ne kuma gaskiya da ba ta shi ba, duk abinda waɗannan littafai biyu suka haɗu a kansa to gaskiya ne, yaƙini ne, da bincike ya kai gare shi wanda ba za a iya tashin shi ba, shine ma'anar rajjaha qat'an bihi, cewa maqtu'un ne bihi, an tabbatar haka abin yake fi nafsil amri, zancen ba zai taba tashi ba. Sai ya ce wa kam imamin, kam khabariya ce, ma'anarta kasir, ana idafatta ne a matsayin mubtada take kuma mudaf, imamin kuma mudafun ilaihi ne. Wa kam imamin janaha, janaha wannan alif ita ma aliful itlaq ce, wa kam imamin janaha, to lima, wato limamai ko malamai da dama sun karkata zuwa ga ra'ayin Ibn Salah cewa haka abin yake, kamar Ibn Tahir al-Maqdisi, Muhammad Ibn Tahir al-Maqdisi, Abu Nasr Ibn Yusuf, irin su Ibn Taymiya, Ibn Taymiya ma ce wannan shine ra'ayin ahli al-hadith qatibatan min jama'ati as-salafi min ash-shafi'iyyati wal-hanabilati wal-asha'irati wal-hanafiyyati, ce duk waɗannan gaba ɗaya akan wannan ra'ayi suke, babu wanda ya ja akan wannan sai ɗan kaɗan, shine wanda ya kawo ya ce wa Nawawi rajjaha fi taqribi zannan bihi wal qat'u zu taswibi, amma Nawawi a cikin littafinsa at-taqrib ya rinjayar da cewa wannan abinda yake cikin sahihai ne, ba tabbas haka, ba za a ce qat'an haka yake ba, a'a az-zannul ghalib, zato mafi rinjaye haka abin yake, shi ma ba wai cewa ko akwai da'ifi ba, cewa zato mafi rinjaye sahihi ne, inda ya saba musu shi ya kira abin zato mafi rinjaye, na ya saba sauran malamai, da malamai ko basu amince da wannan ba, shi kansa suyudi sai ya ce wal qat'u zu taswibi, wannan yana cikin idafat din suyudi, wal qat'u zu taswibi, maganar tabbas din nan ita ce daidai, an gane ko, ya kawo ra'ayin Nawawi da ya faɗa a cikin littafinsa at-taqrib, littafi ne muktasar ne na Ibn Salah, da ya kawo magana az-zannul ghalib shine ya ce a'a al-qat'u zu taswibi, maganar nan ta cewa haka yake, tabbas haka abin yake kuma shine daidai. Sai kuma yace wa laysa shartan adadun wa man sharat riwayat asnaini fasa'idan ghalat, wannan kuma bayan ya gama kawo sharuɗan da su ake la'akari da su wajen tabbatar da ingancin hadisi, sai kawo wani sharaɗi da mu'tazilawa suka kawo, wanda ba wanda ya waiwayi wannan sharaɗi, aka tattara aka watsar da shi cewa hadisi ba zai zama sahihi ba sai ya biyo ta hanyar adadi mai yawa na masu ruwaya, amma dan ɗaiɗaiku su ruwaito wannan ba za a ce masa sahihi ba, ce to wannan ba sharaɗi ba ne, wa laysa shartan adadun, adadi wannan ba sharaɗi ba ne, wa man sharat riwayat asnaini fasa'idan ghalat, wanda duk ya sharɗanta sai mutum biyu ko sama da haka sun ruwaito hadisi sannan zama sahihi, wannan kuskure ne, an gane ko, wannan dan ya toshe bakin mu'tazila da suke cewa hadisi sahihi baya tabbata sai an samu ruwayar gangan ko kuwa an samu ruwayar adadi mai yawa, ace wannan ba daidai bane, kuskure ne, ko da kuwa wasu sun faɗi wannan maganar, ina ga dole mu tsaya a nan, sai kuma da yamma insha Allah mu dora da fatan ana ganewa, duk da cewa Hausa nayi zalla, Hausa nayi ba so fani ko, ko kuma ba a ganewa, in ba a ganewa sai kuma da Larabci, ina ga za a fi ganewa, watakila a fi ganewa. Eto, in ba a ganewa sai kuma a Larabcin. Allah ya sa mu dace, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Saboda kurewar lokaci a hakura da tambaya, tunda dai muna tare, insha Allah ka rika rubuta tambayoyin da suka shafi darasin da baka gane ba, insha Allah lokaci sai mu ware sai ai tambayoyi, yanzu kusan awa biyu muka yi, kada mu yi karatun da ni ma zan jiga ta da yawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahir rahmanir rahim. قال النبي رحمه الله تعالى والوقف عن حكم لمتن او سند بانه اصح مطلقا اصد وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمنت الكتب فمالك عن نافع عن سيد وزيد مال الشافعي فأحمد وابن جهاد عن علي عن أبي عن جده أو ظالم أمن به أو عن عبيد الله عن حفظ البشر هو ابن عباس وهذا عن عمر وشعبة عن أمر ابن مرة عن مرة عن ابن قيس كرى أو ما روى شعبة عن فسادة إلى فريد عن شيوخ سادة ثم ابن سيرين عن الحفظ العلي عبيدة بما رواه عن علي كذبن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن وولد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قوم ذو فصل لا ينبغي التعليم في الإسناد فالقصة بالصحب أو البلاد فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس إنما وعمر فابن شهاب بده عن سالم عن عبده عن جده وأهل بيت المصطفى جعفر عن أبائه إن عنه راو ما وهن ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث أن
عن سعيد نو
ولي أبي هريرة الزهري عن سعيد نو أبو الزناد حيث أن عن أعرج وقيل حمد بما أيوب عن محمد له نما
بما
أيوب عن محمد له نما بمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة خذا ابن أبي حكيم عن عبيدة الأضرمي عن أبي هريرة وما روى معمر عن حمام عن أبي هريرة أصح لليمن
عن حمام
وما روى معمر عن حمام عن أبي هريرة أصح لليمن للشام من أوزاء عن حصان عن السحاب فائق إتقانا
للشام الأوزاء
للشام الأوزعي أن حصان عن السحاب فائق إتقانا وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحي عنها لا تعد.
جزاك الله خيرا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا شيني درس سمو نبي وانا رانا تلاتة شاء ليا غوات الجماد الأولى هجرة منذ صلى الله عليه وسلم ودبو ديدة نريه دو da 33 wanda kuma yazo daidai da hudu ko uku ga watan hudu miladiya ta 2012 a wannan littafi ko a wannan manzuma alfiyatul iraqi alfiyatul siyuti afwan karatunmu da ya gabata mun karanta muqaddima sanan da ta'rifin menene hadisi sahiha menene ilimin hadisi me yake nufi da ilmul hadis ko ilmu mustalah al hadis ko ilmu usul al hadis ko mustalah ahli al athar wanda duk yana nufin abu daya me yake nufi da shi sannan kuma malam yayi mana magana akan abubuwa guda uku da suke da alaka da shi bayan tarifinsa, sannan ya magana akan mawdu'insa, kan me yake magana shi wannan ilimi, sannan kuma kasudin karatun wannan ilimi shine samara dinsa, sannan kuma yayi tarifin menene sanadi, menene matani, bai kalmar hadisi take nufi, mai bambancin kalmar hadisi da kalmar al'asar, sannan kuma ya faɗi yadda malamai da dama suka kasa hadisi gida uku, hadisi sahihi, hasan, da'ifi. Sannan muka yi tarifin hadisi sahihi wanda ya ce da mu haddus sahihi musnadun bi waslihi bi naqli adlin dhabitin an mithlihi wa lam yakun shazza wa la mu'allala. Wannan baiti ɗaya da rabi shine tarifin hadisi sahihi. Shi mai hadisi sahihi shine hadisin da ya cika waɗannan sharuɗa har zuwa ƙarshen matsala da muka yi, ita ce walaysa shartan adadun wa man sharat riwayat asnaini fasa'idan ghalat, cewa baya daga cikin sharadin hadisi sahihi sai an samu masu riwayarsa da yawa, ko da mutum ɗaya ne ya rawaito daga mutum ɗaya, shi ma daga mutum ɗaya har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa sallama, matukar dai waɗannan mutane sun cika sharuɗan da ake bukata, to hadisi ya gama zama sahihi. Sai kuma ya ce da mu wal waqfu an hukmin li matnin aw sanad bi annahu asahhu mutlaqan asad, wal waqfu an hukmin li matnin aw sanad bi annahu asahhu mutlaqan asad. Wannan ita ce mas'alar asahhu al asanid, wato wani sanadi ne cikin sanadai da ake da su wanne ne yafi zama sahihi, wanne ne yafi kowanne zama ingantacce. To malamai sun yi ta maganganu daban-daban akan sanadin da yafi kasance yafi zama kowanne sanadi, wato yafi kowanne sanadi inganci. Wanda yace kaza, wanda malami yace a sanadi kaza shi yafi kowanne sanadi zama ingantacce. Idan ba a manta ba dai mun faɗi meye sanadi, silsilatul rijal al-musilat ila al-matni, mazajen da ake ambata kafin a je kan matani, wanda galibi duk malaman hadisi a littattafansu kafin su koro hadisi za su faɗi mutanen da aka jiwo hadisin ta kansu har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗannan mutane sune sanadi. To sanadin da ya cika sharuɗan zama sahihi wanne ne zai fi kowanne ƙarfi? To shine nan kowane malami sai ya faɗa abinda ya fahimta cewa shine sanadin da ya fi cika waɗannan sharuɗa guda huɗu ko guda biyar da muka yi bayaninsu a zama na ɗazu. To shine nan shi Suyuɗi yake cewa wal waqfu an hukmin li matnin aw sanad, dakatawa kada a yi hukunci ga wani matani ko ga wani sanadi bi annahu, a ce shi wannan sanadi asahhu mutlaqan, gaba ɗaya shi yafi kowanne inganci, a dakata kada a yi wannan hukunci asad, wannan shi yafi dacewa, wato a haƙura kada a ɗauki wani isnadi a ce wannan isnadin yafi kowanne isnadi inganci, a haƙura kada a ɗau wani matani a ce wannan matanin yafi kowanne matani inganci, a haƙura kada a yi wannan hukunci shi ya fi dacewa. Wato maimakon wannan ya ce sanadin kaza shi ya fi kowanne, idan ya ce sanadi shi ya fi kowanne kaga zai ce matanin wannan sanadin shi kuma shi ya fi kowanne matani. To shi ne da aka samu irin wannan wato ja'in jaɗin da ta ƙaddama, sai wasu malamai suka ce kawai a haƙura kada a yi wannan hukunci, kuma wannan shi ya fi dacewa, musamman ma hukuncin da za a yi shi gaba ɗaya a ce kowane sanadi ma sai dai ya biyo bayan wannan sanadin, ko kuma kowane matani to sai dai ya biyo bayan wannan matanin, an riga an ba ma shi wannan sanadin ko shi wannan matanin fifiko, sai tunda an samu ja'in ja kuma tsakanin malamai, to a haƙura kawai da wannan. Wa akharuna hakamu fattarabu li fawqi 20 dhumminat al-kutub, ce amma wasu ba su haƙura din ba, sun yi ta hukunci wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza fattarabu sai maganganunsu suka yi ta dukan juna maganganunsu suka yi ta sabawa da juna li fawqi ashrin har wajen magana sama da goma dominat hal kutubu wanda aka rubuta su aka sa su a cikin littattafai wato maganganun suna nan a cikin littattafai a cewa wa akharuna hakamu fattarabu ba wai yana nufin wannan hukuncin da suka yi sun yi shi bayan an ce a hakura ba a daman can sun riga sun yi maganar daman shi malamin ya riga ya faɗi maganar daga baya ne ai ƴan baya suka ga maganganun sun ci karo da juna suka ci to a hakura to duka haka in suka tashi za su kawo maganganun da aka yi din kafin a zo a rufe kofar to an yi maganganu sama da goma shine shi siyudi yake kawo mana wasu daga cikin maganganun da aka yi ba wai zai iya kawo duka ba a wasu ne daga ciki zai kawo na daya fa malikun annafi'in an sayyidi wazida mali shafi'i fa ahmadi to isnadi na farko wanda aka ce shine yafi kowane isnadi karfi da inganci shine isnadin da aka samu daga Malik shi kuma daga Nafi shi kuma Nafi daga Abdullahi dan Umar wato fa Malik maliku annafi'in daga shi kuma daga Nafi an sayyidihi daga shugaban Nafi'u din shugabansa shine Abdullahi dan Umar domin Nafi'u badarran bawansa ne sauraka shi ya enta shi kaga shine shugabansa shi yasa yake an sayyidi wanda ya san Nafi'u din to ya san waye shugaban nashi shine Abdullahi dan Umar Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab to wasu malamai suka ce wannan isnadin shi yafi kowanne karfi Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbuhi imamu daril hijra wanda aka fi sani da imamu Malik shugaban jagoran mazhabar malikiya wanda ya yi rayuwarsa a Madina ya rasu a Madina yana da shekara 86 a shekara ta 179 wanda kowa ya san irin matsayi da martaba da daraja da Allah ya ba wannan mutum da kuma kwarewa da gogewa ta fuskar ilimin hadisi kusan a Madina a zamanin shi babu nabiyinsa ba kamar shi sannan Nafi'u maula Abdullahi ibn Umar an ce sunan ababansa Hurmus to Nafi'u amma dai abinda aka fi sanin da shi maula Abdullahi ibn Umar bararren bawa ne na Abdullahi dan Umar ba shine Nafi'u makaranci ba da ake ce bi riwayati a warshin annafi' ce Nafi' da ake faɗa mai karatu ba wai ba shi bane shi wannan zaman kansa yake shi ma wancan zaman kansa yake Nafi' kwararre ne a wajen sha'anin ilimin hadisi kuma ya kwankwaɗi ilimin hadisi mai yawa daga mai gidansa Abdullahi dan Umar akwai dan Abdullahi dan Salim to har malamai ma suke kokarin su auna tsakanin da Salim da Nafi'u wane ne yafi kwarewa ko wane ne hadisinsa yafi na dan uwansa daga Abdullahi dan Umar wasu su ce Salim wasu ce Nafi amma bangaren Nafi din yafi rinjaya saboda haka ne ma ake ambatar sa a cikin wannan isnadin sa shi yafi karfi Nafi Malik annafi an Abdullahi ibn Umar anan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine ra'ayin Imam al-Bukhari shi wannan isnadi shine ra'ayin Imam al-Bukhari na cewa wannan shine asahul asani wato ba isnadin da yayi da ya kai wannan har ma suna ce masa silsilatu zahab to salsala ta zinari saboda kensa da kuma birgewarsa wato kamar in aka jawo maka hadisi kamar kawai ka daga labule ne kaga manzo Allah yana gaya maka magana kai tsaye wato kaga dai karewar yaqini da tabbaci kenan kawai kamar ka daga labule ne ga annabi nan sallallahu alaihi wasallama yana fada maka ita wannan magana. To Imam al-Bukhari shi ra'ayinsa wannan shine as-sahhul asalil kamar da Hakim ya rawaito daga wajensa a cikin littafin sa Ma'rifatu Ulum al-Hadith. Wazida Mal al-Shafi'i fa Ahmadi. To da wasu suka zo suka ji abinda aka fada game da wannan isnadin, aka ce Maliku an-Nafi an Ibn Umar, suka ce a to ai cikin almajiran Malik kuma babu mutumin da ya kai matsayi da daraja irin ta Shafi'i. Cikin abul almajiran Malik babu mutum kamar Shafi'i a daraja da matsayi da yadda ya shahara a fagen ilimi. Muhammad ibn Idris al-Shafi'i yana daga cikin wanda suka zo suka karanci muwatta a gurin Malik. Malik ya tara almajirai da yawa, majiran Malik sun aure dubu. Al-Khatib al-Baghdadi yana littafi akan ar-Ruwat an Malik, ya faɗi wato masu ruwaya sun kai dubu. To a cikin dubu ɗin nan Abu Mansur At-Tamimi yake cewa babu mutumin da ya kai Imam Shafi'i, don haka shi sai a ce to babu isnadin da ya kai isnadin Shafi'i an Malik an Nafi an Ibn Umar. To shi kuma abin da ya sa shi faɗar haka, saboda in ka faɗe ka ce Malik an Nafi an Ibn Umar, duk waɗanda suke almajiran Maliku za su ji wani matsayi babba, cewa malaminsu shine jagaba, shine jagora. To waɗanda su kuma mabiya Shafi'i ne sai suka ce to a ƙara Shafi'i ba, ai shi ma ya ji daga Malik din, haka a ce ba wanda ya kai Shafi'i an Malik an Ibn Umar. To da aka yi haka sai wasu suka ce a to ai shi ma Ahmad yana cikin wanda suka ji hadisai daga Shafi'i, to a ce Ahmad an Shafi'i an Malik, ai sama a faro da kan Ahmad. To amma alal haqiqa ruwayoyin da aka samu galibin su Malik ne an Nafi an Ibn Umar. Babu ruwayoyi da yawa da aka ruwaito Shafi'i an Malik an Ibn Umar, Shafi'i an Malik an Nafi an Ibn Umar, ba su da yawa. Ballantana Ahmad an Shafi'i, duk da cewa wannan ya ji daga wannan, to amma galibi malaman hadisi da suka zo daga baya kamar ashabul kutubi sita gaba ɗayan su sun samu isnadin da yake hada su da Imam Malik ba ta hanyar Shafi'i ba. Kamar Imam Ahmad yawancin ruwayoyinsa daga Malik daga Abdurrahman ne Ibn Mahdi. Abdurrahman Ibn Mahdi yana cikin almajiran Malik. Abdurrahman Ibn Mahdi an Malik an Nafi an Ibn Umar, saboda haka ta hanyar Abdurrahman Ibn Mahdi yake abin nan. To shine su kuma masu kokarin su ce to ai saboda shi Imam Shafi'i da yazo Baghdadi ba dadewa yi ba, kuma tun kafin ma yazo Baghdadi shi Imam Ahmad malami ne da yake bibiyar hadisi, saboda haka ya riga ya ji hadisi da yawa daga Ibn Mahdi. Sannan abin da yake kokarin ya fahimta a wajen Imam Shafi'i ba riwaya bace, abin da ya shafi fiqhul hadisi ne, ya ji ma'anonin hadisin da abin da ya shafi hukunce-hukuncen da hadisin ya kunsa. Haka wannan ya tsaya ba wai ruwaya ce ya tsaya yana yi daga Shafi'i ba, ruwayoyinsa damancin yana da su daga Abdurrahman ibn Mahdi, wanda shi ma kuma ƙwararren malami ne babba a cikin sha'anin hadisi. To ala ayyi halin dai wannan wani ƙari ne da aka zo aka yi shi daga baya, amma babu wani hadisi mai yawa da za ka iya faɗa, kusan ma hadisi ɗaya ne kawai ake faɗa ma da wannan isnadin Ahmad al-Shafi'i an Ibn Umar, hadisi kwaya ɗaya ne takka. To amma shi Abu Mansur Abdul Qahir ibn Nasir ibn Tahir At-Tamimi shine ya tsokano magana. Wannan shine isnadin farko. Sai kuma Ibn Shihab an Ali an Abi an jaddihi aw Salim amma Nabi. Wasu kuma suka ce isnadin da yafi kowanne asahul asanidi shine isnadin da aka samo shi daga Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri. Ibn Shihab shine Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab. Shihab din kakansa ne na can sama, ba Quraishi ne kuma babban malami ne daga cikin malaman hadisi a zangon tabi'ai, kusan ma a cikin zangon tabi'ai babu mutumin da ya tara hadisi kuma ya masa hidima kamar wannan malamin shi Ibn Shihab, sunansa Muhammad Ibn Muslim. ba malamin da yayi wa hadisan manzo Allah hidima ya kuma tara su ya tara almajirai ya yada ilimin ko ina da ina tsakanin Madina da Iraki da Sham kamar shi wannan malamin. Saboda haka malami ne daga cikin jimajiman malaman hadisi, cikin malaman Malik, yana ɗaya daga cikin malaman Imam Malik. To suka ce shi riwayar wannan mutum wanda ya rasu shekarar hijira tana 124 a wani kaulin da biyar, wani kaulin ma da shida, ma dai da hudin shi yafi shahara. Shi kuma an Ali shine Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, wanda aka fi sani da Zainul Abidin, Zainul Abidin zikan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, ana cewa ba a taba samun wato bahashi mai jikan manzo Allah kamar sa ba wajen ibada da wajen ilimi. Dan su lokacin da aka shi mahaifinsa yana yaro karami, yana dan saurayin sa amma bai da lafiya, su waɗanda suka yi aikar kashe mahaifinsa suka tausaya masa wai shi saboda ba shi da lafiya. Saboda sai shi ba a kashe shi ba, an kashe dangin sa da kannansa da yan uwansa da fannansa a Karbala, shi sai ba a kashe shi ba. Allah ta'ala zai dauko wato dakon ilimi mai yawa ya yada a cikin al'umma. To yana daga cikin wannan isnadi. Shi kuma an jaddihi, ko an jaddihi an abihi, shi kuma daga babansa shine Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, wanda ba ya bukatar dogon bayani. Husayn jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya yi shahada a Karbala cikin kasar Iraki ranar Ashura shekarar hijira tana 61. An jaddihi daga kakansa, damirin yana komawa ga kakanwa, kakan Ali ibn al-Husayni. To kakansa shine Ali ibn Abi Talib, sarkin muminai Abul Hasan, wanda ɗaya daga cikin khalifofi guda hudu. To wannan wasu suka ce wannan shine asahul asanid az-Zuhri an Ali ibn al-Husayni an Ali ibn al-Husayn an Husayn ibn Abi Talib an Husayn ibn Ali ibn Abi Talib an Ali ibn Abi Talib shine an abihi an jaddihi aw salimin aw wana litanwi ne anuna maka ko kuma a ra'ayin wasu asahul asanid shine ibnu shihab an salimin daga salim shine salim dan abdullahi dan umar jikan umar dan khattab amman nabi daga wannan mutumin mai kokolwa mai fahimta waye shi Abdullahi dan Umar, wato daga babansa kawai. wa ibn shihab an ali an abi an jaddihi aw salim an nabi ko ibn shihab an salim an abdullahi ibn umar. Wato shi ma wannan wani ra'ayi ne wanda wasu daga cikin malamai suka fada. Salim ibn Abdullahi dan Umar yana ɗaya daga cikin fuqaha as-sab'a, masana din nan manya guda bakwai na Madina. To Salim yana ɗaya daga cikinsu, babban mutum ne wanda ya shahara da ilimi a zamaninsa. To wani wasu suka ce wannan shine isnadin da ya fi kowanne. Kaga yanzu isnadi nawa kenan? Na farko, sai na biyu, sai na uku, wannan shine na uku. Wancan na Wazir Malik Shafi'i fa Ahmadi isnadi ɗaya ne, kakka raba shi kace ya zama uku, a'a duk ɗaya ne kawai, dai ƙarin mutane aka samu. Aw an Ubaydillah an Habr al-Bashr huwa ibn Abbas wa hadha an Umar, wannan shi ma awli tanwi' al-khilaf. Ko kuma a'a wasu suka ce asahul asanid shine ibn Shihab az-Zuhri an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah. Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai guda bakwai na Madina, fuqaha as-sab'a da ya rasu hijiran manzo Allah tana shekara 94 an habr al-bashar daga babban malamin nan shakundum shine Abdullahi dan Abbas shi ake kira al-habr annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yake cewa Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil Allah ka bashi Allahumma 'allimhu at-ta'wil wa faqihhu fi ad-din ka bashi ilimin sanin fassara al-Qur'ani sannan kuma ka bashi ilimin fahimtar addini baka ya samu yayi dace ya samu addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan ta sa ya zama shakundum a ilimi gashi matashi amma yana cikin manya-manyan malamai a zamaninsa duk da cewa ga sahabbai manya-manya da ransu amma ana lissafta shi shi ma cikin manyan malamai don haka wasu suka ce ruwayar da ta fi ko isnadin da ya fi kowanne inganci isnadin da aka samo shi daga ibn Shihab shi kuma daga Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud shi kuma daga Abdullah dan Abbas shi kuma Abdullah dan Abbas daga Umar shi kuma Abdullah dan Abbas daga Umar to suka ce wannan shi yafi kowanne zama asahul asalidi aga na nawa kenan na hudu ko wa shu'batun wannan kuma wani ra'ayi ne shi kuma wato shine na biyar shine na biyar wasu suka ce a'a asahul asanid shine wa shu'batun an amr ibn murra an murratin an ibn qaisin karra shu'ba shi kuma daga amr ibn murra ibn abdullah ibn tariq sai daga cikin malamai na kufa makaho ne daga cikin malaman kufa shi kuma daga malaminsa murra ibn shurahil al-hamdani shi ma daga cikin malaman kufa ne wannan murra na biyu ba uban ake nufi ba karka dauka an amr ibn murra an murra babansa murra din kuma na biyu wani ne daban ba shine murra baban amr ba an fahimta murra na biyu sunan shi murra ibn shurahil ibn isma'il al-kufi mutumin kufa ne wanda shi ma ya shahar a zamaninsa da yawan ibada har ana kiransa murratu tayyib ko murratu al-khairi saboda yawan ibadarsa an ce saboda yawan sujjada kasa ma duk ta cinye masa goshi an ibn qais karra ibn qais anan shine abdullah ibn qais abu musa al-ash'ari abdullah ibn qais abu musa al-ash'ari wato asahul asanid abisa wannan kaulin nabiyar shine shu'ba an amr ibn murra al-kufi an murra ibn shurahil al-kufi an ibn qais abdullah ibn qais abu musa al-ash'ari wasu suka ce wannan shine isnadin da yafi kowanne zama asahul asanidi wannan ra'ayin wake ibn al-jarrah ne mutumin kufa to in ka kula za ku ga cewa akwai mutanen kufa a cikin isnadin don haka kaga mutanen garinsa ne da shu'ba mutumin basra ne amma amr ibn murra da murra ibn shurahil duk mutanen kufa ne sannan abu musa al-ash'ari shi ma ya zauna a kufa an ibn qais karra ana nufin marra wato shu'ba yana da ruwaya daga malamai daban-daban to daga cikin irin ruwayoyin da yake da shi akwai wannan isnadin shu'ba an amr ibn murra an murra an ibn qais an abdullah ibn qais wanda ɗaya daga cikin asanidinsa ne shu'ba shine shu'ba ibn al-hajjaj ibn al-war al-ataki shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai jima-jima da suka yi hidima ba ƙanƙanuwa ba a fannin hadisi kusan ajinsu ɗaya da su maliku ajinsu ɗaya da malik ibn anas da ya riga ma malik barin duniya don shi ya rasu hijiran manzo Allah sanar shekara 160 malik kuma 179 saboda ya riga malik rasuwa to amma dai shi kansa a rayuwarsa kusan ba shi da wani abin da ya sa a gaba sai sha'anin hadisi duk faɗi tashi ɗansa akan harka hadisi ne duk inda ganshi cikin harka hadisi yake, hatta ma irin sana'an nan da ake a tara kuɗi shi ba ta gabansa. Akwai wani ɗan uwansa ɗan kasuwa, shi ya tsaya masa ya ɗauke masa duk wasu nauye-nauyensa na gida, sai dai shi kawai dai a ganshi ya shiga can, gobe ya fita ya shiga can, yana neman hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama, saboda haka yayi shahara yayi suna, ya kuma ba da gudunmawa kwarai da gaske. To yana da isnadi daban-daban, to cikin isnadansa da aka ce su suka fi kowanne inganci, to akwai wannan Shu'ba an Amr ibn Murra, an Murra ibn Shurahil, an Abdullah ibn Qais Abu Musa al-Ash'ari. Karra wannan wani jukon kenan, a wani jukon kuma au ma rawa Shu'batu an Qatada ila Sa'idin an shuyukhin Sada, ko kuma a ba wannan isnadin ba, isnadin da Shu'ba ya ruwaito daga Qatada, wato wannan wani ra'ayi ne shi kuma na shida, ko na shida suka ce wanda Shu'ba ya ruwaito daga malamin sa Qatada, Qatada ibnu Di'ama, ibnu Di'ama As-Sadusi Al-Basri, wani babban malamin cikin tabi'ai ne, mummakaho ne, Allah ya bashi ilimi mai yawa, zuwa makaho ne amma Allah ya bashi ilimi mai yawa, wanda ya zagaya garuruwa daban-daban ya ji hadisai. Daga cikin irin malaman da ya zauna a gaban sa yayin karatun hadisi akwai Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib shine sayyidut tabi'in, sirikin Abu Huraira. Sa'id ibn al-Musayyib shi yake auren yar gidan Abu Huraira. To kaga wanda dai aure yar Abu Huraira ai ba magana, ina magana hadisi dai, kaga ai dan gida ne. To Qatada ya zo Madina, ya zauna gaban Sa'id ibn al-Musayyib, ya yi ta kwankwada hadisai a wajen Sa'id ibn al-Musayyib, har sai da ta kai Sa'id ibn al-Musayyib ya ce kai baka makahon nan, ka zuke ni kawai ka tashi ka tafi. Wato sai da ya ga kusan duk abin da yake cewa yake faɗa, ya ji yace kai ka zuke ni tashi ka koma garinku. Shi Sa'id ibn al-Musayyib yana da ido ɗaya, shi kuma makaho ne, kaga haka Allah yake haɗinsa. Sa'id ibn al-Musayyib babban malami ne, kuma mai zuhudu mai gudun duniya, kusan ma ana masa laƙabi da cewa shi ne shugaban tabi'ai, yana daga cikin manya-manyan tabi'ai. Qatada tabi'i ne amma a ƙananan tabi'ai yake, da Qatada da Az-Zuhri wanda muka wuce maganarsa, duk wannan suna cikin ƙananan tabi'ai, amma kuma a cikin masana su kuma manya ne. Ga cikin ƙananan tabi'ai amma kuma manyan malamai ne masana. Sa'id ibn al-Musayyib yana cikin tabakar manyan tabi'ai, kusan yawancin ruwayoyinsa yana yin ruwaya daga Abu Huraira, duk da cewa akwai ruwayoyinsa daga wasu sahabbai, amma dai ruwayarsa daga Abu Huraira tafi yawa. Sunansa Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan ibn Abi Wahab al-Makhzumi, ya rasu shekarar hijira tana 93 ko da 4. Shekara ta 94 ita ce wacce malamai suke cewa amul fuqaha, domin a shekarar malamai da yawa sun mutu a wannan shekarar, a ciki Urwa ya rasu, a ciki Sa'id ibn al-Musayyib ya rasu, shi yasa suke kira ta amul fuqaha. To Sa'id ibn al-Musayyib ruwayar da yake da ita an shuyukhin sada, daga manya-manyan shehinnai, a nan manya-manyan shehinnai na nufin sahabbai, saboda ruwayoyinsa daga sahabbai yawanci su, saboda haka shuyukhin sada a nan ana nufin sahabbai. To wasu suka ce wannan shine asahul asanidi, wasu kuma suka ce wannan shine na nawa, na bakwai. ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة بما رواه عن علي ثم وسكة سيديكما فنن أصح الأسانيد وثم في إنجنش إسنادي شين رواية ابن سيرين محمد ابن سيرين الأنصاري إمام وقته أذا من ننسى yana daga cikin manyan limamai na ilimi, Muhammad ibn Sirin. Asalin mahaifinsa Sirin kamo shi aka yi daga cikin bayin da aka kamo su a yaƙe-yaƙen da aka yi a zamanin Sayyidina Osman. Aka kamo mahaifinsa Sirin ya musulunta, sai zamanin Allah ya sa wa gidan albarka, kuma ya sa wa 'ya'yan suka zama malamai, kuma dukkanin su marwaita hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga gashi Muhammad wanda ya fi su fice an fi sanin sa, akwai dan uwansa Anas ibn Sirin, sannan akwai ta ukun su mace ce Hafsa bintu Sirin. Su uku din nan duk malamai ne, kuma malaman ma na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙara bayyana da yake cewa daga cikin mutane akwai wanda za a su shiga aljanna, ana aja su zuwa ga aljanna a cikin ƙuƙumi. Inna minan nasi man yujarru ila aljannati bis salasil, cikin ƙuƙumi za a kawo su a matsayin bayi su musulunta su yi aikin da za su shiga aljanna. Kaga kamar an kamo su cikin ƙuƙumi sun an shigar da su aljanna, wanda wasu suka barin su bata hadisin su ce ai irin mutanen nan ne masu bautawa Allah ba dan suna son aljannarsa ba, ba dan suna tsoron wutarsa ba, su ake nufi. Su ba sa son aljanna kuma bata sha gaban su ba, ko a yi ta ko ka a yi ta, duk ɗaya ne su a gunsu. Duk abin da ake faɗa na kwaɗaitarwa game da aljanna wannan baya daɗa su da ƙasa, baya gaban su. Sannan duk abin da ake faɗa na tsoratarwa game da wuta wannan baya tayar musu da hankali. Su kawai dan Allah san, kawai suna son shi suke bauta mishi. Ba abin da suke tsoro nashi, ba abin da suke so nashi, kawai shi zatinsa suke so. To wannan ba ibada ce ta musulunci ba. Allah ya yi wuta ya kuma tsoratar a kanta, ya yi aljanna kuma ya kwaɗaitar a kanta, kuma sahabbai annabawa suna roƙon Allah aljanna, wa ja'alni min warasati jannatin na'im. Nabi Ibrahim kenan khalilullah yana addu'a, Allah ka sani cikin wanda za su shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah shi ma aljanna, lokacin da Mu'az aka kawo Mu'az ƙara, da wannan bawan Allah ya kawo shi ƙara, ya tsawaita sallah, har kuma daga baya yake cewa naga kuna wani kusukus da Mu'az, dan manzo Allah ya tambaye shi kai me kake yi a sallar ka, ya faɗa abin da yake a cike, yace ina karanta Fatiha, sannan yana sallah, yana yin raka'o'in da Allah ya rubuta, yana roƙon Allah aljanna, yana neman tsarinsa daga wuta. Annabi yace haulaha nudandin, mu ma kuskusin da ka ji muna yi akan wannan maganar ne, neman aljanna din. To isnadin da yafi kowanne a wannan ra'ayin na bakwai ko na takwas, na nawa ne na mantawa, na bakwai ko suka ce Muhammad ibn Sirin, shi kuma daga Al-Habr al-Ali, wani babban malami shakundum. Waye shi? Abida ibn Amr al-Sulaimani, al-Salmani afwan, Abida ibn Amr al-Salmani, ba Ubaida ba, Abida bifath al-ayn, bitakbir bifath al-ayn, Abidata. نعم. ثم ابن سيرين عن الحبر علي عبيدة بما رواه عن علي. فيكم عبيدة دقى ابن دا يرويتو دقى علي ابن ابي طالب. دعاك وصوصك شيء اصف الاسانيد شيني رواية محمد ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن ابي طالب وسكتي wannan shine asahul asani. Wasukuma sukati kadhabn mihran an ibrahim an alqamah an ibn mas'ud alhasan. Wasukati hakanan daga cikin maganganun da aka fada dangane da hadisan da isnadin da yafi kowanne, akwai maganar ibnu ma'in da yace riwayar sulaiman ibnu mihran, سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي ابو محمد وانا اكفي سند الاعمش واني بتتشم مالمي غورتتشي شهرري شمال من حديثي نكوفة a zamaninsa yana daga cikin wanda ɗaliban hadisi suke tururuwa gidansa don sauraron hadisinsa, duk kuwa da tsananinsa, duk kuwa da yadda yake fatattakarsu, amma za su dawo a kan sai sun ji dai hadisansa saboda nagartar ruwayarsa. To suka ce ruwayar shi wannan malamin Sulaiman ibn Mihran an Ibrahima, Ibrahim shine Ibrahim ibn Yazid ibn Qais an-Nakhai al-Kufi, Ibrahim ibn Yazid ibn Qais an-Nakhai al-Kufi yana ɗaya daga cikin manyan malamai na tabi'ai wanda suka tara ilimi suka kuma yada shi a Kufa. To ruwayar da shi ibn Mihran yayi daga Ibrahim, shi kuma Ibrahim daga Alqama, Alqama shine Alqama ibn Qais ibn Abdullah ibn Alqama shi ma an-Nakhai, shi wannan Alqama mukhadaram ne, wato ya ci bara ya ci bana, wato kiris ya hana ya zama sahabi, amma ya yi zamani da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam, bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, saboda haka sai ya fado cikin ajin tabi'ai, san ko da kai zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma baka ganshi ba har ya bar duniya. To shikenan ka rasa wannan martabar da wannan matsayin na sahabbantaka. Sai dai alissafa mutum alissafa shi a cikin tabi'ai, illa iyaka dai a ce muqaddaram ne, an ce muqaddaram ana nufin ya rayu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu suna cewa lahu suhba bi itibari idraki zamanin nubuwa, tunda ya riski zamanin annabta, to iya wannan riskar za ta bashi wani matsayi da zai dara na wanda bai riski zamanin ba, shi al'aƙalla yana ɗan jin abubuwan da suke gudana ko da bai gani ba, wanda ya zo daga baya sai dai a gaya masa. An ibni mas'ud, shi kuma daga Abdullahi ɗan mas'ud, Abdullahi ɗan mas'ud ibn Ghafil al-Makhzumi al-Huzali al-Thaqafi, ɗaya daga cikin mutanen da suka shiga musulunci a farko-farkonsa tun yana da ɗuminsa, suka shiga kuma aka fafata da su, aka yi duk ta taɓurzar da za a yi da su, Allah ta'ala ya sa suka jure suka haƙura, aka yi hijira suka biyo annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina. Asalinsa mutumin Ta'ifa ne, ya zo Makka shi ba ɗan gari ba, amma haka ya haƙura ya ta ganin wulaƙanci iri-iri a gabansa, an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cin mutunci, har yake cewa ba yadda zai yi, don a lokacin shi ba wanda zai iya tsaya masa ya kare masa, har sai dai lokacin da Fatima ƴar manzo sallallahu alaihi wasallama ta zo ta taimaka wa mahaifinta. Hadisin da yake cikin Bukhari, annabi yana sallah, su Abu Jahal suna zaune suna kallonsa, sai Abu Jahal ya ce wa zai je ɗauko mahaifar wani tsohon raƙumi da aka yanka a zo a ɗora wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akansa in ya yi sujjada. To shi ne a nan wani hatsabibi, wani tsagira, shi zai yi, shi ne Uqba ibn Abi Mu'ayt, shi zai tafi, ya je ɗauko kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada ya jefa masa a kansa. To a lokacin Abdullahi ɗan Mas'ud shi ne mai ruwayar hadisin, yana tsaye ya ce ba yadda zai yi. To shi ne garza ya je ga Fatima ƴar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ta zo ta cire wa mahaifinta wannan kazanta da suka sa masa a kansa. To Abdullahi ɗan Mas'ud yana cikin wanda suka musulunta tun a farko-farkon musulunci, kuma suka yi hijira, ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina, ya karanci alqur'ani gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an ce ya karanta sura 70 daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga baya kuma ya je zauna Kufa, shekara ta 32 bayan hijira ya rasu ya bar duniya. Al-Hasan sifa ce daga cikin sifofinsa, Al-Hasan kamar wato mai kyan hali, mai kyan ɗabi'a, domin yana daga cikin sifofinsa ana cewa kana yushbihu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa dallihi wa samtihi, to a cikin ɗabi'unsa da shigarsa da irin yadda yake da kawaici yana kwaikwayon sifar annabi sallallahu alaihi wa sallam. To wasu suka ce wannan shi isnadin shi ne yafi kowanne inganci, wannan ra'ayin Ibn Ma'in ne, Yahya Ibn Ma'in. Sai kuma kauli na nawa, na tara ko, wa waladul qasim an abihi an aishatin, waladul qasim shine Abdurrahman ibn al-Qasim, waladul qasim dan qasim shine Abdurrahman ibn al-Qasim ابن محمد ابن ابي بكر الصديق. عبد الرحمن ابن القاسم yana daya daga cikin malamai na Madina, ya rasu shekarar hijira ta 131. Ruwayarsa da yayi daga babansa shine Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, jikan sayyidina Abu Bakr. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr wanda shi kuma yana daya daga cikin al-fuqaha as-sab'a, manyan bajiman malaman nan masana fiqh na Madina guda 7. Shi kuma Al-Qasim daga wato Aisha radiyallahu ta'ala anha. Aisha ɗan Abu Bakar as-Siddiq, shi kuma Al-Qasim ɗan Muhammad ɗan Abu Bakar as-Siddiq. Kaga mai Aisha take a gurinsa kenan, kamar mahaifiyarsa take, tunda yar mahaifinsa ce. Aisha radiyallahu anha yar mahaifinsa ce, shi yasa ya iya samun zama da ita har ya kwankwada hadisanta, tunda mahaifiyarsa ce, kamar mahaifiyarsa ce, kamar uwa take a gunsa, tunda yar mahaifinsa ce. Daman su uku ne waɗanda suka fi kowa sanin ilimin Aisha, mutum uku ne daga ciki. Akwai shi Al-Qasim ibn Muhammad, sanan na biyunsu Urwatu ibn Zubair, shi kuma mahaifiyarsa ita ce Asma'u binti Abi Bakar. Kaga kenan Aisha kamar innarsa ce, tunda kanwar mahaifiyarsa ce. Asma binta Abi Bakar yaya take ga Aisha, shi kuma ɗaya yake gare ta, saboda kaga ɗaya yake ga Aisha. Sannan ta ukun su ita ce Urwa abin Amra bintu Abdurrahman, ita kuma ta taso ne a gidan ɗakin Aisha, ita ta rike ta, saboda haka ta girma a gaban Aisha. Don haka sai suka fi kowa sanin hadisan Aisha waɗannan mutane guda uku. Sai za mu zo lokacin da za mu yi magana akan yadda aka tara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da umarnin Khalifa Umar dan Abdul Aziz, ya umarci su zuhuri da cewa su bibiyi hadisan Aisha daga wajen Al-Qasim da Urwa da Amra, saboda sun fi kowa sanin ilimin Aisha, domin su suke shiga gurin ta kai tsaye, babu wani hijabi tsakaninsu da ita. To wasu suka ce ruwayar Abdurrahman ibn Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar daga babansa Al-Qasim ibn Muhammad daga innarsa Aisha, ko abinnan ɗinsa gwaggwansa Aisha, wannan shi tafi kowace, wannan shine yafi kowanne zama a sahul asanid. An ce Aisha tin saboda larura ta waka akai sarfi, amma ya kun san Aisha saboda alamiya mamnu'un ne min as-sarf. Aisha ma abinnan ummul mu'minina, matar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ɗaya daga cikin manyan malaman wannan al'umma. To wannan shine abinda wasu malamai suka faɗa, kowa ya ce wannan isnadin sa shefi kowanne zama a sahul asanid. Sai ya ce wa qala qaumun zufitan, wasu mutanen waɗanda suke da ƙwaƙwalwa, suke da zaka'i, suke da fitna shine zaka'i, suke da ƙwaƙwalwa da hangen nesa da haziƙanci a ilimi, sai suka ce la yanbaghi ta'mimu fil isnadi, bai kamata a yi irin wannan gamewa gaba ɗaya cikin sha'anin isnadi ba, a ce isnadin da yafi kowanne isnadi, a yi irin wannan magana wacce ke gamammiya. Bal khussa bis sahabi, ya kamata a keɓance abin da sahabbai, a ce isnadin wane da yafi kowanne inganci, kama a ce isnadin hadisin Abu Huraira da yafi kowanne, ko a ce isnadin Ibn Umar, Abdullahi dan Umar, a ce asahu asani da Abdullahi dan Ibn Umar, sai a ce Malik an-Nafi an Ibn Umar. Kaga an takaita abin akan Abdullahi dan Umar kawai, ce isnadin hadisan Ibn Umar suna da yawa, wanne ne yafi kowanne inganci cikin isnadin hadisan Abdullahi dan Umar? Kaga nan ba a game hukuncin gaba ɗaya ba, an takaita abin ga Abdullahi dan Umar. Ko a ce wanne ne yafi abin nan, asahu asani da Abi Bakar, ko asahu asani da Umar, ko asahu asani da Aisha? Kaga an takaita da kowane sahabi, ko kuma bilbilat a takaita akan garuruwa, a ce asahu asani da Ahlul Kufa, asahu asani da ahli al-Madina asahu asani da ahli al-Basra kaga an takaita gari gari bayan a ebo abun haka da fadi da yawa wasu suka ce ya kamata a zama wannan ra'ayin Abu Abdullah al-Hakim ne an-Naisaburi shine ya kawo wannan ra'ayin kuma ya samu karbuwa a gun sauran malamai suka ce eh haka ya kamata to dan haka sai suka kawo misalai sai aka ce fa arfa'u al-isnari lis-Siddiq ma ibn Abi Khalid al-Qaisinna ma isnadin da yafi kowanne daukaka na hadisan sayyidina Abubakar as-Siddiq shine isnadin da aka samu shi daga Qais ibn Abi Hazim sunan shi Qais ibn Abi Hazim al-Bajali al-Ahmasi wa al-Ahmusi Qais ibn Abi Hazim al-Bajali al-Ahmusi mutumin kufa ne kuma mukhadram wato mukhadram kila sai yana da zama sahabi yana zuwa Madina aka ce ina ai kwana biyar da yin jana'izar manzo sallallahu alaihi wasallam sai zai ci ziyata to saboda haka shi kusan dukkan sahabban nan goma da aka yi musu bishara da aljanna al-asharatul mubashirin bil janna to yana da ruwaya daga wajensu saboda haka an ce babu mutumin da ya hada ruwaya daga sahabban nan goma da aka yi bishara da aljanna sai wannan mutumin shi kadai shine Qais ibn Abi Hazim al-Bajali kusan ya rasu bayan shekara 90 bayan hijira kusan ya haura shekara 100 a duniya to wasu suka ce ruwayar shi Qais ibn Abi Hazim daga Abu Bakr Siddiq nama ita ce wato nama wanda ya jingina ta ga Abu Bakr ita ce tafi inganci wato ruwayar da take ta biyo ta kan Qais ibn Abi Hazim daga Abu Bakr ita ce tafi inganci wasu suka ce shi kuma wanda ya ruwaito daga wajen shi shine Ibn Abi Khalid Isma'il ibn Abi Khalid ɗaya daga cikin malamai na mutanen Kufa wasu suka ce to wannan isnadin shine yafi kowane isnadi zama ingantacce Ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim wa Umar fa ibn Shihab baddihi an Salim an abihi an jaddihi shi kuma Umar to ka bayyana wannan isnadin shine baddihi din ka bayyana wannan isnadin a matsayin shine isnadin da yafi kowanne cikin isnadan da aka rawaito hadisan Umar shine isnadin da aka samu daga Ibn Shihab shine wanda muka faɗa a baya Muhammad ibn Muslim Ibn Shihab az-Zuhri shi kuma daga Salim shi kuma daga babansa baban Salim shine Abdullahi dan Umar shi kuma daga kakansa Umar dan Khattab wa ahli baiti Mustafa Ja'far an abaihi in anhu rawin ma wahan ahli baiti Mustafa kuma isnadin da yake kowanne inganci a cikin isnadan mutanen abin nan gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine ruwayar da za a yi ta daga Ja'far as-Sadiq shine Ja'far ibn Muhammad ibn Ali Zain al-Abidin ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib shi kuma an abaihi daga iyayensa kaga zai zama Ja'far ibn Muhammad daga babansa Muhammad ibn Ali daga kakansa Ali ibn Zain al-Abidin ko kuma a'a in kace damirin zai koma daga kakan shi Muhammad sai ya zama al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib malamai sun ce wannan isnadin akwai inkita a cikin sa wato ba yadda za a yi wannan isnadin ya zama muttasil ma ba zai cika ka'idojin da ake da suna hadisi ba domin in kama yadda damirin jaddihi din zuwa ga kakan Ja'far to kakan Ja'far zai zama wa Ali zai zama Ali Zain al-Abidin Ali Zain al-Abidin shi kuma bai ji hadisi daga Ali ibn Abi Talib ba Ali Zain al-Abidin jikan Ali bai ji hadisi daga Ali ibn Abi Talib ba kamar yadda yana dan matashin sa aka kashe mama babansa saboda ka baya da ruwaya daga Ali ibn Abi Talib kaga an samu inqita'i in kuma kace kakansa zai zama kakan Muhammad to shi kuma Muhammad bai ji hadisi daga Husayn ba Muhammad bai ji hadisi daga Hussein ibn Ali ibn Abi Talib ba. Kaga dai akwai iqtida'i a cikin wannan isnadi. Sai ka bai da za a yi wannan isnadi ya zama asahul asani. Shi in an hurawin ma wahan, amma da sharadin ya zama wanda ya ruwaito daga shi Ja'far din ba mai rauni bane. In ya zama ruwayar masu rauni ce, to wannan isnadin shi ma ya tashi daga aiki. Wali Abi Huraira az-Zuhri an Sa'id na Abu Zinad haythu an. Shi kuma asahu asani da Abi Huraira, shine ruwayar Zuhri Muhammad ibn Shihab az-Zuhri. Shi kuma daga Sa'id ibn al-Musayyib. Zuhri daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Abu Huraira. Suka ce wannan shine asahu asani da hadisi Abi Huraira. Az-Zuhri an Sa'id an Abi Huraira. Aw Abu Zinad. Ko kuma a'a ruwayar Abu Zinad Abdullah bin Zakawan ɗaya daga cikin malaman Madina. Shi kuma haythu an a'rajin, idan lokacin da ya bayyana ruwayar haythu an asalin sa anna ne, anna bi tashdidin nun, amma saboda wazani sai aka yi takhfifin ta don a samu tadabukin kafiya din. Wali Abi Huraira az-Zuhri an Sa'id na Abi Zinad haythu an tabi'u annati da tashdid anna, kuma shine zahara ko kuma abinnan wajada marwiyahu, to ya bayyana ruwayarsa daga wa an a'rajin, shi kuma ya bayyana ruwayarsa daga a'raj. Saboda haka wasu suka ce asahu asani da Abi Huraira shine Abu Zinad an al-a'raj an Abi Huraira. Abu Zinad an al-A'raj an Abi Huraira, wannan isnadin za a ganshi da yawa a cikin littattafai. Suka ce wannan shine asahul asanid. Al-A'raj sunan shi Abdurrahman ibn Hurmus, shi ma mutumin Madina ne. Wasu kuma suka ce waqila Hammadun bima Ayyubu an Muhammadin lahunama, wato ruwayar Hammad shine Hammad ibn Zaid ibn Dirham mutumin Basra. Shi kuma bima Ayyubu an Muhammadin lahunama, shi kuma daga wato da hadisin da Ayyub ibn Abi Tamim as-Sikhtiyani ya ruwaito an Muhammad daga Muhammad ibn Sirin, shi kuma daga Abu Huraira. Nama aina saba nasabahu ilayhi nasabahu ila Abi Huraira. Wasu suka ce wannan shine asahu asani da Abi Huraira. Kaga an samu isnadi wajen guda uku kenan ko. Na farko az-Zuhri an Sa'id an Abi Huraira. Na biyu Abu Zinad an al-A'raj an Abi Huraira. Na uku Hammad an Ayyub an Muhammad ibn Sirin an Abi Huraira. Li Makkatin Sufyan an Amr. In aka dawo gari kuma garin hadisin da yafi isnadin da yafi kowanne inganci a na mutanen Makka shine isnadin Sufyan an Amr. Wa za an Jabir, shi kuma daga Jabir, wato Sufyan shine Sufyan ibn Uyayna, ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi, mutumin Kufa ne asalinsa, amma ya zauna a Makka shekara hudu, ya ji hadisai da yawa. To ruwayarsa da yayi daga Amr shine Amr ibn Dinar al-Jumahi, shi ma mutumin Makka ne. Shi kuma daga Jabir shine Jabir dan Abdullah, Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari. To suka ce wannan shine asahu asani da ahli Makka, shine Sufyan ibn Uyayna an Amr ibn Dinar an Jabir. Walil madinati khuza za alif din nan ta khuza aliful itlaq ce, yadda kalmar take khuz kai mai karatu ka karbi wannan isnadi shine na mutanen Madina. Ibn Abi Hakimin ne, amma saboda sha'anin waka shine aka hana shi ya zama masruf, aka ya zama mamnu'un min as-sarf, amma lid darura an gane ko, in ba larura ta za Ibn Abi Hakimin, amma saboda larura ya zama Ibn Abi Hakima, aka yi man'insa an as-sarfi. An Abidati, shi kuma Ibn Abi Hakim, daga sunan Ibn Abi Hakim Ismail Ibn Abi Hakim, abin nan bararren bawa ne na Usman Ibn Affan. Abida shine Abida ibn Sufyan ibn al-Harith, ba Abida as-Salmani ba, أبيدا شين ابن سفيان ابن الحارث الحضرمي عن أبي هريرة توسكت أن شين ما في أسه أسانيد بن متان مدينة سنة وما روى معمر أن همام عن شما أن همام ذاك كرنتا أما كائدا همامني مصروفني فما تبود شأن واقع دولة زم همام أهنا شي يكربي تنويني وما روى معمر أن همام أن أبي هريرة أصح لليمن وتو su kuma mutanen Yemen hadisin da yafi kowanne inganci isnadin da yafi kowanne inganci a gurin su shine isnadin da aka samu shi daga Ma'mar shine Ma'mar ibn Rashid al-Azdi Ma'mar asalin sa mutumin Basra ne amma neman hadisi ya kai shi Yemen to da aka gani shi malami sai aka bashi aure a Yemen saboda haka sai Yemen ta gidan su saboda haka baba shi tana Basra shi yana Yemen sai dai zo ya ga baba shi ya koma ga matarsa saboda haka sai ya zama kamar ma dan Yemen din amma asalin sa mutumin Basra ne an hammam shine hammam ibn munabbih shi wannan mutumin Yemen ne amma babban ma almajiri ne ga Abu Huraira har ma ya rubuta hadisan Abu Huraira sahifa da ake ce sahifatu hammam to suka ce isnadin da yafi kowanne inganci cikin isnadin mutanen Yemen shine Ma'mar ابن راشد عن همام ابن منبه عن ابي هريره للشام الاوزاعي عن حسان عن السحاب فائق الاتقان متان الشام كما اسناد ده في كوانه انغانشي cikin isnadin kasar shine isnadin da aka samu shi daga al-auza'i al-auza'i shine imam ahli sham matsayin sa a sham kamar matsayin malik ne a madina a da can aka ce sham ya hada kasashen nan ne yanzu kasar syria da kasar lebanon da kasar Jordan da Palestino da inda ake ma cewa Isra'ila a yanzu duk a wannan yankin gaba ɗaya ada sunan shi Sham yankin Sham to al-Auza'i yana ɗaya daga cikin manyan malaman su kusan a zamanin sa shine kamar Maliku a Madina sunan shi Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i an Hassan ibn Atiyya al-Muharibi ɗaya daga cikin malaman Yemen mutumin Dimashq ne an istihabi shi kuma daga sahabbai radiyallahu anhum kowane ma sahabi a samu hadisi daga Auza'i daga Hassan ibn Atiyya daga wani sahabi to wannan shine asahu asani da ahli shami wa ghayru hadha min tarajuma tu'ad dammantuha sharhi anha la tu'ad ita da dai tarajum sune wannan isnadin ce wane daga wane shine suke kira tarjuma kaka dauka tarjuma ana nufin labarin wani malami wannan wani yare ne to yaran hadisi su ma sukan ce tarjuma suna nufin isnadi abuhu abinnan malik annafi an ibn umar wani ana kiransa tarjuma an gane ko kace ibn shihab an sa'id ibn musayyib an abi hurairata wani ana kiransa tarjuma ko kace Abu Zinad an al-A'raj an Abi Huraira wannan ana kiran shi tarjuma ko Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi Muhammad ibn al-Qasim an abihi al-Qasim ibn Muhammad an Aisha shi ma wannan ana kiran shi tarjuma to shi da yace akwai tarajum irin waɗannan da yawa waɗanda aka ce asahul asanid ne wanda ba zan iya kawo su din nan ba naga cikin ku yayi sanyi saboda gargada ta yi yawa wasu kawaji suke dai ana yi karatu haka yake duk yadda guri yake da gargada da tudu an zo dole abu ta kai ba za a tsallake ba saboda haka je ka yi ta hadda in ka haddace waɗannan to ka haddace hadisan da aka ce asahul asanid yanzu inda za mu lissafa isnadi nawa muka faɗa goma sha wani abu ne ni ban sa lissafi ba amma na san goma sha wani abu ne da ya ce sama da goma ne to waɗannan su ne isnadin da aka ce sun fi kowane inganci kaga in ka kiyaye su duk sanda ka gansu ka san kaga asahul asanid ba ruwanka da cewa wannan da wancan wanne ya fi wani yanzu dai su dinnan kowanne ya samu wannan shaida shikenan ya samu babbar shaida an gane ka dau Bukhari kaga Abu Zinad al-Arad al-Abi Huraira wannan yana cikin asahul asanid kaga Nafi Malik an-Nafi an Ibn Umar yana cikin asahul asanid Ibn Shihab an سعيد بن المسيب عن أبي هريرة yana cikin asahul asanid. Haka za ka kanin irinsu suna na virjit a cikin littattafan sunna, duk kuma an sa su cikin wannan wato da'ira ta asahul asanid. Shi yasa ma al-Iraqi, Abul Fadl al-Iraqi, ya rubuta littafinsa Taqribul Asanid, wanda ya kawo waɗannan isnadan da aka ce asahul asanid, ya ɗauki kutubu sita da Musnad Imam Ahmad, ya fito da hadisan da suke da aka rawaito da waɗannan isnadan, ya tara su a cikin hadisi, a cikin littafi ɗaya ya tara su, sannan ya sa su a babi, sannan ya musu sharhi da littafin su Tarhu at-Tasrif. To inda za a ce a bibi waɗannan asanid din a cikin littattafan sunna kakaf, a tara su guri guda, to da za a samu asahul ahadith. An gane ku? In aka tara waɗannan asanid din gurin al-littafi kuma, to an samu asahul ahadith, saboda sun biyo ta kan isnadin da yafi kowanne inganci. Amfanin sanin wannan shine lokacin da aka samu isnadi biyu sun samu sabani, sai kaga cewa ɗaya an ce asahul asanid, ɗaya kuma ba a ce asahul asanid ba, kaga wancan yafi ƙarfi kenan. In ka tashi rinjayarwa, sai ka rinjayar da wancan janibin. Wannan shine amfanin sanin asahul asanid din, koda kuwa ba a yanke magana ɗaya aka ce shi wannan guda ɗaya yafi duka ba, amma dai su dukan su sun samu wannan shaida din, sun samu wannan yabo. To da wannan ne muka zo ƙarshen asahul asanid. Insha Allah gobe za mu tashi akan mas'alar suwaye suka fara tattara ilimin hadisi. Wato mas'alar da za mu tashi akan ta gobe tana da alaka da tadwinul hadisi. Suwaye suka fara tattara hadisi, suka rubuta shi, ya zama littafi. Wannan shine darasinmu na gobe da safe insha Allah. In Allah ya kai mu da rai da lafiya, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Aha, dammantu ha sharhi la tu'ad. Wani bayan baka barin ko ɗan kaɗan, yake cewa waɗannan isnadan da yawa wanda aka ce asahul asanid, na kawo su a cikin sharhin da na yi na littafi, shi ne sharhin tadribun rawi. Yuɗe yana da wani littafi sharhin tadribun rawi, sharhin tadribun nawawi, kamar wato wani babban kundi ne da ya ƙunshi ilimin hadisi. Yace a can duk na ka kawo su, saboda haka idan nan bai ishe ka ba, baka koshi ba, to kuma can kai ta kwankwada har ya ishe ka. Wannan shine ƙarshen darasin mu na yau. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Malam wannan ya ce duk da cewa ba a zo gurin ba, amma ya yi tambaya ne kan hadisi, ya ce malam shin akwai bambanci tsakanin kalmar hadisi da kuma sunna? Ina matuƙar bayani
kalmar hadisi kamar yadda muka faɗa da safi, muka karanta wal hadisa qayyadu bima udifa lin nabiyyi qawlan aw fi'lan wa taqriran wa nahwaha hakaw. Wannan shine hadisi, duk abin da aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, magana ce ko aiki ne ko wani abu aka yi aka ce ya tabbatar bai hana ba, ko wata sifar sace da Allah ya halicce shi da ita, ko wata ɗabi'a sace da wani halayya tashi hali nashi mai kyau, wannan duk ana ce masa hadisi. Inda ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muka ce jinginawa kalma ce da ba tana tabbatar da abin da aka jingina din ya tabbata ba. Ana iya jinginawa kuma ka bi diddigin jinginawar ka ga ya jinginu abin, haka yake ya tabbata. Kana iya bin diddigin sanadin ka ga cewa wannan sanadi bai tabbata ba bisa doran bayanan malamai. Kaga ita kalmar hadisi ta kunshi hadisi sahihi da wanda ba sahihi ba, haka ne. Kalmar hadisi ana cewa hadisi sahihi, ana cewa hadisi dhaifi, haka ne. Kalmar hadisi tana nufin wani abin da aka jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana iya tabbata yana iya bai tabbata ba. Amma sunna tana nufin hadisi sahihi. An gane? In ka ce sunna, abu za ka ce wannan sunna ne ba, sai ya tabbata annabi ya faɗa ko ya aikata ko ya ce ayi, sai za a ce waɗannan ahlus sunna ne, ma'ana suna bin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka ita kalmar sunna daidai take da kalmar hadisi tabbatacce ingantacce. An gane ku? Kun ga ita ta fi taƙaita akan kalmar hadisi. Hadisi tana da faɗi, amma kalmar sunna ta taƙaita akan karɓaɓɓen hadisi, shine ake cewa sunna.
Malam wannan kuma ya fito yana cewa malam wai menene gaskiyar cewa wai cikin Bukhari akwai hadisi 80 waɗanda ba su inganta ba.
To duk wanda yayi wannan da'awar sai ya zana ko sai ya ce na ɗaya hadisi kaza ga kuma hujjar da tace ya sai zama bai inganta ba, shine abinda Allah ce hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, ko ne ilimi sai ku fito da shi, amma dan ka faɗa haka da baki kowa ma na iya faɗa. Wani ma zai sace ce musulunci ma duk bai inganta ba, to ba dai magana ce da baki ba, amma kawo hujja qul hatu burhanakum yawa nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin, haka Allah ku kawo ilimi, amma maganar baki haka kawai ba za ta abin nan ba. Mun faɗi cewa akwai hadisan da malamai suka yi magana akan isnadin su, wantaqadu alayhi ma yasira wa kam tara nahwahu ma nasira. Zamu zo saboda haka akwai shi ma dai wanci intiqanin zaka ta fuskar isnadi ne ba ta fuskar matani ba, wanda zamu zo kan su, amma komai dai yana nan a rubuce da ilimi ake yin sa. Yanzu an wuce kawai lokacin babatu ko lokacin barazana da zare ido, kawai ka ci rauni ka zare mutane ido ka ce wai sai sun yarda. Yanzu abinda ake so komai zaka faɗa, kawo hujjarka, fito da ilimin karanta, shikenan in ka kawo hujja a ilimance shikenan dama ita ake nema. Ato burhanakum ka kawo sai a bika, in babu to shikenan ka kauce mutane su gaba da abin da suke yi.
Malam, wannan kuma yana tambaya ne kan wani lafazi da yake ka faɗa lissafi, wato sifatin kashifa, yace me ye bambancin sa da badal?
A shi badal ba nan da ya zama sifa kashifa ba ce, zai iya zama kawai sunan ne yake dauke da suna guda biyu, ka kawo ɗaya ka kawo ɗaya, kamar ka ce ra'aitu muhammadan aba abdullahi, aba abdullahi shine muhammad, ba sifa ce kashifa ba, amma sifa kashifa ita ce sifar da za ta bayyana haƙiƙanin abu, kamar a ce yi ta'arifinsa sai ka yi ta'arifinsa, amma ka kawo shi da irin wannan siga, shine ake cewa sifa kashifa. To madalla, sai Allah ya kai mu gobe, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi.
قال الناظم رحمه الله تعالى مسألة أول جاري الحديث والأثر ابن جهاب آمرا له عمر وأول الجاري للأبواب جماعة في الأصل باقتراب كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر ووالد المبارك وأول الجامع باختصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل ومن يفضل مسلما فإنما تقريبه وصنعه قد أحكم وانتهجوا عليه ما يسير فكم ترى نحوهما نصيرا وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما مروي زيد فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثاني ثم ما كان على شرط فتن زيدهما وربما يعرف للموثوق ما يجعله مساويا او قدما فشرط زيد كون ذا الاسناد لديهما بالجمع والافراد.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدتاك سادوا أولا يمج أولا صافية ta Laraba 12 ga watan Jumadal Ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 4 ga watan 4 miladiya ta 2012 a wannan daura ta ilimi inda muke karatu a cikin manzuma ta al-alfiyat as-Suyuti fi ilm al-hadith wanda wannan kuma shine majalisi na 3 Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala yace mas'ala awwal jami' al-hadith wal-athar ابن شهاب آمرا له عمر وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك أولا مسألة ابن سيوطي ينامنا مقناني أكم tattara hadisi da rubuta shi yaushe aka fara rubuta hadisai ko aka fara tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a rubuce su dan su zama littafi mun dai sai yanda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya nuna matsayinsa da darajarsa da kuma cewa wajibi ne dukkan musulmi ya yi koyi da shi kuma ya dora masa nauyin yayi bayanin alqur'ani أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وبنجي يدور مثلا الحكيم يأي بيانا القرآني أبن القرآن يذود شيء أدنقلي أتشولي أبو الملي النبي صلى الله عليه وسلم يأي بيانا سدلا دلا أبن يذو أسكي النبي صلى الله عليه وسلم يسامى سكيدي وانديك بكاتر فسر النبي صلى الله عليه وسلم يفسر السا wannan shine aikin da Allah ta'ala ya dora wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yayin aikin sa to wannan bayani da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi sahabbai sun bashi muhimmanci kwarai da gaske wajen su rika halartar majalisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama a kullum domin su ji irin bayanan da zai yi na wasu ayoyi da suka sauka ko wata tambaya da za a yi ansa ko kuma ainihin wani abu wanda zai faru da yake bukatar hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hukuncinsa har ma ta kai wadanda wanda mutumin da ba zai samu damar zuwa ba yakan turo wakilinsa saboda idan an koma gida ya yi masa bayanin abin da ya wakana ya gudana a majalisar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dai karanta a cikin kitabul ilm yadda sayyidina Umar ya rika yi da wani makocinsa suka rika musanyin rana shi da yana Umar ya tafi kasuwa makocinsa ya zo ya saurari annabi sallallahu alaihi wasallama idan yamma ta yi suka koma gida ya gaya wa sayyidina Umar abinda ya wakana a majalisin manzo sallallahu alaihi wasallama shi kuma kashe gari sayyidina Umar ya halarci majalisi shi kuma makocin ya tafi kasuwa haka suka rika yi wannan duk yana nuna maka yadda suka dauki bayanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karantarwarsa da muhimmanci kwarai da gaske sai da ba sa yadda abin ya kubuce musu ga waɗanda su kuma kullun suna dike da manzo sallallahu alaihi wasallam ba sa rabuwa da shi irin sayyidina Abubakar irin su Abu Hurairata wanda kode yaushe yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu abin da zai kai cikin sa ta ci tare in ba a samu ba shi ma ya hakura har ta kai saboda yunwa yakan daure cikinsa da dutse saboda tsananin yunwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu an kawo masa wani abu to kira Abu Hurairah ta tare wannan yasa Abu Hurairah ya tara dubban hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa sallama har ma da wasu suka rika yin mamaki cewa ya akai Abu Hurairah ya samu irin wannan hadisai masu yawa yace kun manta ku yan kasuwa muhajiruna kuna tafiya kasuwa ni kuma ina jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutanen Madina kuna tafiya gonakin ku bar ni tare da manzo sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan hujja ce mai karfi da zai sa yafi kowa samun hadisai daga manzo sallallahu alaihi wasallam bugu da ƙari kuma ya samu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mata wanda ta sa shi duk abin da ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike to ya rike kenan kuma babu abin da zai sa shi ya manta. To akwai hadisi da aka ruwaito a cikin muqaddimar Muslim, hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce la taktubu anni ghayra al-Qur'an faman kataba anni ghayra al-Qur'an falyamhuhu, kada ku rubuta wani abu da kuka ji daga wuri na ba Qur'ani ba, wanda duk ya rubuta wani abu ba Qur'ani ba to ya goge. Wannan hadisi zahirinsa yana nuna Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana sahabbai su rubuta wani abu na sunnarsa in ba Al-Qur'ani ba. To malamai suna da maganganu daban-daban game da wannan hadisi. Wasu malaman suka ce hadisin ya tabbata, wasu kuma suka ce bai tabbata ba, kamar Imam al-Bukhari yana cewa hadisi ne mawqufi, wato maganar ta Abu Sa'id al-Khudri ce bata kai ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba. Wanda Khatib al-Baghdadi a cikin littafinsa Taqyid al-Ilmi kamar ya fi karkata zuwa ga wannan ra'ayi. Sannan wasu suka ce eh ta tabbata, riwayar ta tabbata, sai dai wannan a farko-farkon lamari ne, kafin daga baya Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada izini a rubuta abinda aka ji daga bakinsa na sunnarsa, saboda ai an samu hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba da yawa waɗanda suke nuna halaccin rubuta sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma tun yana da rai, kamar ainihin hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As da Qurayshawa suke cewa kai Abdullahi yaya ko me kaji Muhammad ya faɗa sai ka rubuta, alhalin wani lokaci yana cikin fushi yake magana, sai ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama maganar Qurayshawa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka rubuta duk abin da kaji daga wajena, na rantse da wanda raina yake hannunsa babu wani abu da yake fita daga bakin nan in ba gaskiya ba. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya ji to gaskiya, abin da ya faɗa to gaskiya yake faɗa, sawa'un a lokacin da yake farin ciki da walwala ko lokacin da yake cikin bacin rai baya faɗar abin da ba gaskiya ba. Kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi umarnin cewa ka je ka rubuta, ashe kaga ya yarda a rubuta abin da yake faɗa na hadisansa na sunnarsa. Sannan akwai hadisi cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira inda yake cewa ma kana ahadun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama akthara hadithan minni illa ma kana min Abdullah ibn Umar min Amr fa innahu yaktubu wa la aktub, babu wani daga cikin ainihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi ni yawan hadisi in ba Abdullahi dan Amr ba, Abdullahi dan Amr wancan da muka gama magana ta dazu, in ba shi ba, yace saboda shi yana rubutawa ni ba na rubutawa, ashe kaga Abu Huraira ya san cewa Abdullahi dan Amr yana rubutawa, wannan ya nuna kenan an yi rubutu a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ga lokacin da yayi hudubarsa ta ban kwana a lokacin Abu Sha, wani balarabe da ya halarci gurin ya roki Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada dama a rubuta masa, saboda shi ba zai iya rike duk abin da ake faɗa ba. Annabi kuma ya ce uktubu li Abi Sha, ku rubuta wa Abu Sha abin da nake faɗa. Kun ga anan ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni a rubuta masa. To wannan ya nuna cewa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam an rubuta hadisansa. Don haka wancan hadisi wasu suka ce mansukhi ne, hadisi ne da aka shafe hukuncinsa da farko-farko ne aka hana. To me yasa aka hana da farko-farkon? Wasu suka ce an hana saboda a lokacin Al-Qur'ani yake sauka, ya fara sauka, mutane ba su gama gane salon Al-Qur'ani ba. Idan aka rubuta Al-Qur'ani aka hada sunna ita ma a rubuce, to za su iya haɗewa su gauraye. Wani in ya zo yana karanta Al-Qur'ani sai ya hada wani abu da sunna ya karanta gaba ɗaya a matsayin Al-Qur'ani. To amma daga baya da abubuwa suka zama sun bayyana ga sahabbai, suna iya tantance irin salon Al-Qur'ani da kuma salon sunna, sai ya aka ga cewa to ai shikenan ba ma matsala a iya rubutawa. Wasu malamai suka ce wannan shine abin da ya faru, wasu kuma suka ce a abin da ake nufi an hana su rubutawa domin kada su yi watsi da sha'anin hadda, maimakon su haddace kowa shikenan sai dauko alkalami ya ta rubutawa, wanda kuma haddar ita ce ya kamata a ce an samu da yawa sama da rubutun, shi yasa aka gaya musu haka da ƙara musu ƙarfin gwiwa. In kasancewa an hana ka ka rubuta, to zaka yi dukkan iya kokarin ka da zaka yi na ka haddace, musamman ma ga mutanen da suka san muhimmancin abin da suke sauraro. Wasu suka ce wannan shine dalilin hanawar, wasu kuma suka ce ana nufin rubutu na gaba daya, wato irin a rubuta abin nan a yi rubutu kamar ka ce official a gwamnatance shine aka hana, amma ɗaiɗaiku kai ka rubuta wancan rubuta wannan ba a hana ba. Ala'ayyati hal dai malamai kusan sun yi ijma'i akan cewa ya halatta a rubuta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama, saboda waɗancan hadisai da suka zo, sannan kuma bayan wannan sahabbai sun rubuta, inda a ce abin ba halal bane sahabbai ba za su rubuta ba. Abdullahi dan Amr ya rubuta, ya tara hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da yaji a cikin wani littafin sa da ake kiransa As-Sahifatu As-Sadiqa, As-Sahifa As-Sadiqa, wato littafi mai gaskiya, saboda magana ce ta As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam, wanda iyalan gidansa ma suka rika wato gadan wannan littafi, in wannan sun zo suka rayu su gadarwa da ƴaƴansu, kuma su gadarwa da ƴaƴansu. Shine zaka ji ana ruwayar sa da isnadin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, jaddihi din shine Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As har ma yana cewa ni wato rayuwar a ƙarshen rayuwar sa yakan ce ni rayuwar duk ta fita daga raina, ba dan abu biyu ba, abu biyu shi yake sa ni ina kwadayin rayuwa. Abu na farko yace wannan As-Sahifatu As-Sadiqa, wato wannan littafi da ya tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana jin daɗi kullum ya dauka yana karanta shi. Sannan na biyu wata gonarsa da take Daifa, to waɗannan abubuwa biyu su ne kawai suke sa ni nake marmarin rayuwa, amma ba dan haka ba ni ko goma a mutu. To wannan ya nuna sahabbai sun rubuta. Akwai mansas na Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Jabir ibn Abdullah al-Ansari shi ma ya rubuta Hajjatul Wada' gaba daya, tun daga fitar Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Madina da mutanen da suka fita tare da shi har zuwa dawowarsa Madina, duk ya rubuce shi, kuma ya ci gaba.